Tun bayan da kotun koli ta maido da mataimakin gwamnan jihar Taraba Alhaji Sani Abubakar Dan Ladi ne a watan Nuwamba aka sake bude wani sabon shafi a dambawar siyasar jihar wato a tsakanin yan Kabal da kuma yan UTCIA game da batun magajin gwamnan jihar Dan Babasun ta yadda ke fama da jinya don ko a cikin kwanakin nan wasu kafofin yaɗa labarai da kungiyoyi sun bayyana zargin da ake wa mataimakin gwamnan wanda kawai yanzu shike rike da kujerar muƙaddashin gwamnan jihar na cewa akwai auren zobe a tsakaninsa da yan takarar gwamnan na jam'iyyar adawa ta APC Senator Aisha Jummai Alhassan dangane da zaben da ke tafe to sai dai kuma a karin farko mu kadashin gwamnatin jihar Taraba Sani Abubakar Dan Ladi ya fa musanta wannan zargin da ake masa
ai kowa ya riga ya sani a Taraba ni tunda nake in na shiga jami'a na shiga jami'a ne PDP ne ta sa min riga PDP ne ta sa min hula PDP ne ta sa min komai duk daraja da nake samu nan PDP ne ya zan yi wasa da PDP gwamnatin Taraba ne duk dan Taraba ko kai APC ne ko kai wani jami'a ne idan aka ce gwamnanku da yana zuwa ya zama tilasa kanka ya zama in har ka san abin da kake yi dole ka je ka martaba shi kuma ina gani akan wannan basis din ne duk yan jami'u ba ma ita Aisha kada ba duk sauran jami'u da Labour da APC wanda na gansu a filin ba ma ita kada bane duka sun hadu a filin nan sun je sun marafta ne amma babu wata alaka a jam'iyyance wadda zan yi da APC bayan kuma ne PDP ne
to koshin yan labai ina batun zama mataimakin dan takarar gwamnati na jam'iyyar PDP da aka ce kana sunsuna
a rayuwa idan kai hakuri a komai an ce fa mai neman masai makansa an ce azalumi ne ka yadda mutane su yi maka yafi kyau addini ne ta faɗi haka ko na gariya ne to tunda addini ne ta faɗi haka mutane ko su nema maka masai haka ne wanda ya fito da kansa ya ce ni ne ina so in yi kaza an ce azalumi ne to ni nayi ya kamata in bar wasu masu yi na laifi bane in bar wasu su yi don shi ne ko don mu samu zaman lafiyar junanmu ni nayi wasu masu zo su taba ina tabawa ne kowa ya taba in wannan ya taba duka kowa ya taba za mu zanna da juna mu samu zaman lafiyar juna amma in kace kullun kai ne ni nayi ai nayi deputy governor so biyu alhamdulillah na gode wa Allah Allah kurakure da muka yi ubangijin Allah ya yafe mana wanda muka yi daidai kuma Allah ba mu ladan shi
ita ma dai ita kar gwamnati na jam'iyyar adawa ta APC Senator Aisha Jummai Alhassan ta mai da martani game da zargin da ake yi mata ne na cewa tana tare da MPDP din
acting governor na Taraba yanzu ba acting governor din PDP bane acting governor Taraba ne don ina jin maganganu a zan bar mishi mulki a zan bar mishi takara a ina kaza wannan magana ne na yan adawa sharruka ne na yan adawa na daidai wannan acting governor Taraba ne ba na PDP ba sannan kowa ya san matsayina akan tsige shi da aka yi da ba cikin adalci ba an zalunce shi ne aka tsige shi Allah ya dawo da shi dole ne mishi murna domin muna mutunci muna aminci da shi kafin a tsige shi kuma nayi tsayin daka in nuna wa'anda suka sa hannu a tsige shi din a wancan lokacin wato yan majalisar mu illan su yarda ayi amfani da su ayi abinda ba daidai ba abinda ba kan tsari ba amma na gode wa kuma kotun koli wato Supreme Court na Nigeria da ta yi adalci ta tsaye da gaskiya ta maido shi
kawai yanzu dai ma tana kasa tana dabo game da batun sauye dan takarar gwamnati na jam'iyyar PDP wato a tsakanin yan bangaren Mr. Darius Isiyaku da ke da daurin gindin wasu manyan Abuja da kuma yan bangaren tsohon muƙaddashin gwamnatin jihar Alhaji Garba Umar UTC wanda tun farko aka yi wa tayin kujerar sanita wanda lokaci ne ma kawai ke tabbatar da yadda za ta kaya yanzu Ibrahim Abdul Azizu sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya